أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دكان يابويا تبتا ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya kararta haduwan mu a wannan yammaci na ranar alhamis da yake 12 ga wata na 6 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wanda yayi daidai da 5 ga watan Janbiya wata na fari miladiya ta 2023 za mu ci gaba kenan da karatun wannan littafi wanda muka sanya shi cikin daura na khulasatu ta'zimul ilm نا صالح بن عبد الله بن حمد العسيمي ما ان شاء الله زوا ساتن sama sai mu ci gaba da littafin umdatul ahkam a wannan lokacin in yaso shi karatun wannan sai da shi wato na bayan isha in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda inda muka tsaya a darasi na fari mun tsaya ma aqida na farko wanda mallan ya kawo mana bayani akan mutun ya tsarkake zicciye shi wato wajen neman ilimi wato di yanda kake neman ilimi abu na farko ya kamata ka tsarkake zuciyarka shi mallan shi yasa mallan yace yana da daidai gurgurdan yanda mutun ya tsarkake wato zuciyar shi gurgurdan yanda ilimi zai shiga cikin wato wannan zuciyar tashi mallan ya kawo mana irin hadisi daga Abi Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم النبي صلى الله عليه وسلم يكيتوا للي الله سبحانه وتعالى بايا دوبي غا زوا غنغان جيكينكو هكا كما الله سبحانه وتعالى بايا كلن دوكيركو الله سبحانه وتعالى مي يكي دوبي yana kallon zakatanku da kuma ayyukanku yanan da aikin ka da zuciyarka shine Allah subhanahu wataala wato yake wato dubewa yake dubawa shi yasa mallan ya kawo mana bayani na sahal wato bin abdullah yake cewa haramun ala qalbin an yadkhilahu an-nur wa fihi shay'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla yace ai haramun ne gami ne ga zuciya wani haske ya shige ta hasken nan ya iske cikin zuciyar nan akwai wani abu wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ki wato haramun ne kenan abu na farko da mallan yake so ya karantar da mu a cikin wannan shishike na farko ko mu ce fasali na farko shine ka wanke zuciyarka daga dukkan wasu abubuwa wato najatti in yaso sai ka gani ilimi wato ya shige wannan zuciyar ta gurgurdan yanda ka wanke zuciyarka daga saban Allah gurgurdan yanda ilimi zai shiga mun kawo wato wannan in waki'i da imamu shafi'i yake cewa shakautu ila waki'in su a hifzi fa arshadani ila tarki al ma'asi wa akhbarani bi anna al ilma nurun wa nurullahi la yutafu asi imamu shafi'i yake cewa ya kai kukan wato abin da ya shafi har da shi zuwa ga imamu al waki'i yake cewa yace shakautu ila waki'in su a hifzi yace fa arshadani ila tarki al ma'asi sai ya muni nuni ga zuwa ga in bar saban Allah saboda duk lokacin da kake saban Allah wani duhu ne yake shiga zuciya ka sai ka gani abu na ilimi ka kasa fahimta abu na ilimi ka kasa harda cewa da kana harda lahiya lau lokacin da ka fara saban Allah sai ka gani kai sai harda ta fuce maka da kana daukan ilimi daga an yi abu ka gane to lokacin da ka fara saban Allah bakka tuba sai ka gani ayi da kyar zakka fahimci wato abinda ake nihi yace wa akhbarani bi anna al ilma nurun ya sanadani cewa wannan ilimi wa shi haske ne shi kuma hasken wannan na Allah subhanahu wa ta'ala la yu'tahu asi ba a ba ma mutumin da yake sabawa Allah subhanahu wa ta'ala idan wannan abu na farko kenan wanda muka gani idan yau zan mu tashi al maqidus sani wato fasali go kuma shishike na wato abin da ya shafi na biyu shine mallan yace ikhlasun niyyati fihi wato ka tsarkake niyya a cikin wannan neman ilimin nan, ka tsarkake niyya a cikin ilimin nan. Dole al'amari idan kana so ya zamanto nagartacce sai kai ikhlasi ka kyautata niyya, sawa'un ibada ce zakai ko kuma wani abu wanda kake neman wato samun shi a wajen Allah subhanahu wataala. Wanda a karatattukan mu na baya mun gani irin yanda malamai suka kawo mana sharadi na karbar ibada, daga ciki akwai mi, akwai al-ikhlas, akwai yi dan Allah subhanahu wataala, sannan ya biyo da shi mutaba'a, kayi shi akan karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. To wannan kan neman ilimin ka dole ya zamanto kana neman ilimi tare da ikhlasi. Shine malam yace innal ikhlasa inna ikhlasal a'mali asasu qabulha, lalle abin da ya shahi tsarkake ayyuka shine wato gimshiki na karbar su a wajen Allah subhanahu wataala. Idan kana so aikin ka ya karba wajen Allah subhanahu wataala, to ka tsarkake su. Yace wasullami wusuliha, shine wato abin da ya shahi matattakira ta zuwa ga abin da kake nema na ilimi. Idan kana neman hanyar da zaka samu ilimi, hanyar da zaka samu tushen abin da yake na ilimi shine wato al-ikhlas, yi dan Allah, sawa'un koya ko kuma karantarwa, kai kake karantarwa ko kuma kai ne kake daukan ilimin, dole sai da ikhlasi, he da yi dan Allah subhanahu wataala. Shi sama da yace asasu qabulha, shine wato abin da ya shahi gimshiki na wato abin da ya shahi karbar wannan ayyuka. Sannan kuma yace wasullami wusuliha, shine wato abin da ya shahi matattakira ko kuma eskaliye na abin da ya shahi iske wannan abin da ya shafi na ilimi. Yace qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wataala yana fada cewa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa. Kaga ni shi yasa malamai suke cewa dukkan abin da zaka yi shi ka gina shi indai na ibada ne, ka ne nema a wajen Allah subhanahu wataala, ka gina shi akan ikhlasi. Idan ka gina shi akan ikhlasi sai ka gani Allah subhanahu wataala wato ya datar da kai, wato ka samu. Haka yace wa sahihaini, ya tabbata cikin sahih al-Bukhari da Muslim, an Umar radiyallahu anhu, daga Umar radiya Allah tabbata a gare shi yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala, annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa al-a'malu bin niyyati wa li kulli mri'in ma nawa. Wato hadisi ne da Abdullah na wato Umar bin Khattab da wanda muka sani, innamal a'malu bin niyyat wa innama li kulli mri'in ma nawa. Kaga annabi tayi kusan da cewa kadai aiki wato yana wato abin daga niyyar da mutun yayi, haka yace wa innama li kulli mri'in ma nawa, yana daga kowani mutun wato abin da yayi niyya wato na wannan aikin nashi. Wannan hadisi in ban manta ba cikin Umdatul Ahkam lokacin da muka zo hadisin farko, shi malam ya kawo mini bayani akan shi irin yanda malamai suka kawo bayani akan abin da ya shafi niyya. Karshe Imam Shafi'i yake cewa wannan hadisi na innamal a'malu binniyyati zai shiga babe na fiqhu, sama da babe 70 wato na fiqhu zai iya shiga wannan hadisin shi kare. Kina ga komi wato abin da ake so ya zamanto kai tsarkake niyyarka, lasiyama akan abin da ya shafi neman ilimi da abin da ya shafi yada ilimi, saboda ita hanya ta abin da ya shafi neman ilimi hanya ce mai falala, hanya ce wadda idan ya zamanto ka tsarkake niyyarka ka samu ribatuwa da abin da kake nema, to zai zamanto babu wanda ya kai ka falala. Amma kuma idan ya zamanto ka kuskure, to kuma akwai barazanar ka zamanto daga cikin wato na farko-farkon wanda za a fara ma azaba a gobara da tashin alkiyama. Hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗi cewa wasu nau'i daga cikin mutane uku wanda za a fara yi ma azaba daga ciki ya kawo yace shine mutumin da yake malami ne, masani ne na addinin musulunci. Misali kai ne ka san addinin musulunci, ka karanci wannan ilimin da kake zuwa kana daukan karatu, kana yi ne amma dan me, dan a ce wani ya yana karatu, dan a ce wani malami ne, dan a ce duk garin nan babu wani malami wanda ake jin karatun shi ko kuma wanda yake fadi a ji sai kai, to kai dan wannan daman kai. To wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa suna daga cikin wanda za a fara yi ma azaba a gobarar tashin alkiyama. Ko kuma mutumin da a wani lafazi ya zo man talabal ilma liyumari bihi ulama, liyumari bihi ulama aw liyujari liyumari bihi sufaha aw liyumari bihi ulama, aw yasrifa wujuhan nasi ilayhi yace adkhalahu Allahun nar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da ya nemi ilimi ya nemi wannan ilimin danni dan ya zamanto mene yana abotaka ya zamanto cikin malamai idan an zo malamai ana neman malamai shi sune a gaba yana shiga ciki dan a ringa lissafa shi a cikin malamai shi dan wannan daman ya nemi ilimin shi ko kuma me dan ya ringa jayayya da wanda suke wawaye wanda bisu da ilimi in aka zo kai ku gale mu ne masu ilimi abu kaza ka ringa ambata ku ku ne masu ilimi ku ne kuka karanta shari'a ku ne kuka karanta addini kai dan haka nan ka nemi wannan ilimin ko kuma a ka nemi wannan ilimin ne dan ka ringa karkato huskokin mutane mutane su ringa dawowa su ringa saurara ka kau kai hadafinka da kake neman ilimi dan ya zamanto an saurare ka ka zo ka zamna a ringa zama ana saurara ka a koma ana labaru cewa ai wani malam yau yau malam yayi sabuwa kai da mun dan wannan kai to annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai sanya ka wuta a wanda fa zai bakka jin ma kaushin aljanna kaga ashe hanya ce mai hadari hanya ce wanda take da hadari sai dole ka tsarkake niyyarka shi yasa malan bayan cin ka tsarkake zuciyarka a fasali na biyu ya kawo ma abin da ya shafi niyya ka tsarkake niyyarka wai ba ga kai wanda kake neman wato wanda kai malami ne ba a har kai wanda kake neman karatun tun farko asali me ka gina karatun naka shin ka gina shi akan ka dauki misali ka dauke ma kanka jahilci ka dauke ma ɗan kusa da kai al'umma jahilci ko kuma a ta gina shi ne dan wannan abubuwa guda uku da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar cewa dan ka ringa dan a ringa saka cikin malamai kana shiga cikin malamai ana nuna ku ko kuma dan ya zamanto kana jayayya da wanda suke sufaha ko kuma ka zamanto wato kana kiran dan ka kira mutane a zo a taru wato abin da ya shafi gaban ka kinan dole ka tsarkake niyyarka shine wai malam yace wa ma sabaqa man sabaqa wala wasala man wasala min as-salaf as-salihin illa bil ikhlas lillahi rabbil alamin yace babu wani wanda ya huce na daga cikin abin da ya shafi magabata wanda yayi gaba ko kuma wanda ya riske abin da yake so ya isa inda yake so daga cikin magabata nagari yace illa bil ikhlas lillahi rabbil alamin face da wannan ikhlasi tsarkake wato neman ilimin nan da suke yi dan Allah subhanahu wataala dukkan wanda kaga yayi gaba ko a garin ku a wannan lokacin wanda kake ganin ana cewa malam wani kana gani alhamdulillah idan ka zo malamai ana zuwa karatun shi ana san shi yana bada karatu alhamdulillah in ya sa karatu wani waje in ya tafi ana so ma wani a ganshi ana so a ji wannan shi ka bincika zaka gani da ikhlasi a cikin al'amarin shi ka bincika zaka ga da ikhlasi da yi dan Allah subhanahu wataala shi yasa zaka ga la yakhafuna billahi lawmata lahi dukkan wani zargin mai zargi bai hana su su zo su yi karatu bai hana su wato su faɗa abinda Allah subhanahu wataala ya faɗi kuma ko ina suka je za a faɗi wannan abu amma tanke ya zamanto irin wa'anda kana malaman dai gashi nan ana malamta ko kuma a zo dan ana yi dan neman abin duniya ko kuma wasu abubuwa irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan Allah subhanahu wataala ya kare mu daga irin wannan halin to wannan kana cikin hadari wanda yake hadari babba dole kenan mutun yayi tambihi akan wannan shine malam yace ma kenan dukkan wanda kaga ya ci gaba haka dukkan wanda kaga ya kai inda ya kai yace daga cikin magabata yace sun yi wannan ne da ikhlasi da Allah subhanahu wataala ba dan duniya ba su kai karatun su ba dan duniya ba su ka nemi wato abin da ya shafi ilimin su malam yake cewa qala abubakar al-marwazi abubakar al-marwazi yake cewa sami'tu rajulan yaqulu li abi abdullah yani ahmad ibn hanbal yace ya ji wani mutum yana fadi ga abi abdullah baban abdullahi ahmad ibn hanbal yarda Allah subhanahu wataala ya ji kanshi yace wa zakara lahu as-sidqa wal ikhlas ya ambata mishi gaskiya da abin da ya shafi wato ikhlasi fa qala abu abdullah wato baban abdullah ahmad ibn hanbal yake cewa bi hazar tafa'al qaum da wannan ne mutane wato suka daukaka da mine da as-sidq wal ikhlas gaskiya da kuma abin da ya shafi wato tsarkake aiki dan Allah subhanahu wataala yace da wannan ne mutane suka daukaka na duk abin da kake ka rike gaskiyarka abin addini ne addini ne babu kwaskwarima abin da ya shahi ikhlasi kuma ka tsarkake aikinka wato dan Allah subhanahu wataala malam sai yace wa inna ma yanaru mar'ul ilma ala qadari ikhlasihi yace kusan da cewa kadai wato mutun yana samun ilimi ne a gwargwadon ikhlasin shi gwargwadon yanda ka zamanto kana tsarkake wato aikinka da Allah subhanahu wataala gwargwadon yanda zaka samu ilimin ka gwargwadon yanda zaka samu ilimin ka malam yace wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usulin biha tatahaqqaqu niyyatu al ilmi lil muta'allim idha qasada yace shi wannan ikhlasin a cikin ilimi yana tsayuwa ne akan wasu wato gimshikai ko akan wasu tushe guda hudu yace da wa'annan ne wato niyyar wato mutumin da yake neman ilimi zai samu ilimi idan ya niheta wannan abubuwa guda hudu malan da zai zana maka idan ka tabbatar da su a cikin zuciyarka ka tabbatar da su niyyarka da gaske to da ikon Allah zaka samu ilimi iya gwargwadon yanda ka tabbata abu na farko malam yake cewa rafu'ul jahli an nafsi ilimin da kake nema kana neman shi ne dan ka dauke ma kanka jahilci ya ne ka dauke ma kanka jahilci kenan ka san abin da ya shahi al'amuran addininka yanda zakka bauta ma Allah subhanahu wataala ala basira ba kan jahilci ba kenan ka san dukkan al'amari na addininka yace bi ta'arifiha bi ta'arifiha ma 'alayha min al-ubudiyyati wa iqafiha ala maqasid al-amri wan nahy na ka dauke ma kanka jahilci ka sanar da kanka wato akan mine dukkan abin da yake kanka na bautawa Allah subhanahu wataala shine yace min al-ubudiyyati kina dukkan abin da yake kanka na bautawa Allah subhanahu wataala wa iqafiha ala maqasid al-amri wan nahy da kuma wato tsayar da kanka tsayar da ranka wato akan wato manufar abinda aka umurta ko kuma abinda aka yi hali bi ma'ana maqasid ash-shari'a ko kuma ka ce maradullahi maradullah abinda Allah subhanahu wataala yake so ko kuma abinda shari'a wato tazo ta karantar da mu da shi yanzu misali idan muka dauki alqur'ani dauki suratul ikhlas qul huwallahu ahad da aka sabko ta danni aka sabko ta kawai dan mu yi tilawa akwai maqasid akwai haqiqanin me ake so ka sani a cikin da to wannan abun kenan idan ka dauke ma kanka jahilici dan san wannan haƙiƙanin menene Allah subhanahu wataala ya karanta da mu a qul huwallahu ahad yanzu da yawa wani yana karanta qul huwallahu ahad bai san ba me ma'anar da ko kuma ka san annas sai ka dauke su asnaf wani yana karanta bai san ba ma'ana kawai ya gani karamar sura ce ta hidaya din sallah wani kuma yana karantawa ya san fasarar ta amma bai san haƙiƙanin me ake nihin ta kana ganin qul huwallahu ahad da Allah subhanahu wataala a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sulusul qur'ani ce kana gani kawai kadai haka aka wadi dan tana da ayoyi guda hudu kuma a dauke ta ita kadai a cikin alqur'ani a ce idan ka karanta ta kamar kai NCR cikin alqur'ani sulusi na alqur'ani ne kenan kaga dole akwai wata mahanga a ƙasa dole ka je ka nema shi sa ai malamai suke yin tafasir ake zawwa a irin ginayen mu wurin mu zaka gani akwai ranaku wanda malamai sun bude suke yin tafsiri dukan mu muna zuwa wajen tafsiri da ake yin na karatu to da muke zuwa me muke shi shin da muke zuwa muna zannawa ne mu ringa jin menene Allah ya faɗi da niyyar wannan kake zuwa ko kuma da wata niyya wanda niyya kawai ya saba ne yazo wani da niyyar kawai yana zawwa ne dan kawa a hakaito wata hikaya a ce waruya ko kuma a kawo wata kissa ko kuma a kawo wani labari shi sai an kawo wajen nan yake warka kiyama haka ya ce Allahu akbar wani kuma yana zuwa zaka gani mushaf din shi ma wanda yake zuwa wajen tafsiri daban saboda me yana bibiya Allah wani da takarda a wajen shi yana daukan abubuwa na ma'ana na ma'ana na maqsudin ayat da Allah yace kaza Allah yayi umarni a aya kaza Allah yayi hani a aya kaza to wannan abin shi ake so kai wanda kake neman ilimi a duk inda kake in ka je neman ilimin ka ka sa ma kanka da barko wannan shine raf'ul jahli an nafsi ka dauke ma kanka jahilci kinan ba kawai mu je ba kawai an yi karatu ne kawai an huce an zo an yi kabbara an koma gida a tambaye ka ma wai yau ya wajen karatu wallahi an yi karatu to ni dai kawai kai dai lokacin da aka bada labarin annabi Musa gwagwarmayin nan da suka yi da Fir'auna kai Fir'auna nan ba karamin kawuri bane kawai kai abinda ka rige amma duk inda Allah subhanahu wataala ya umurci kaza ka ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza duka baka san dauka ba kuma baka san ba ma an yi kawai ka dauka wannan labari ne dafan ake badawa abu ya bi jikinka kenan dole mutun ya zamanto abu na farko dauke ma kanka jahilci niyyarka ta neman ilimi na farko kenan shine ka sanar da kanka wato abinda ya shahi abinda yake kan ranka na ibada na bautawa Allah subhanahu wataala gabaki daya na duka inda Allah subhanahu wataala yace ayi kaza na inda Allah subhanahu wataala kuma wato yayi hani wato da wani abu abu na biyu ma da yace rafa'ul jahli anil khalq an khalq ka dauke ma al'umma wato jahilci ilimin da kake dauka na hurko kana da niyyar ka dauke ma kanka jahilci na biyu ka dauke ma al'umma jahilci saboda ba kowa bane ba gabaki daya yake zawwa neman karatu kai na farko wanda Allah subhanahu wataala ya waffaka maka ya maka tawfiki ya maka gamdakatar kake zawwa makaranta kake zuwa wajen karatu to wallahi ka san da cewa Allah yana son ka da alkhairi Allah yana son ka da alkhairi ka rike wannan abin da kari kada kai wasa haka gani wai ana karatu ka zo ka zauna ka saurara ko kuma haka dauki littafin ka kaje kai karatu Annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi yake cewa man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din dukkan mutumin da Allah subhanahu wataala yake son shi da alkhairi to zai fahimtar da shi addini zai sanar da shi addini to kai da kake zawwa kana neman sanin addinin nan ashe Allah subhanahu wataala yana da fadaka da alkhairi to kada kai wasa da wannan alkhairi idan ka same shi ka dauke ma kanka jahilci sai ka dauke ma al'umma ta wajenka wanda kake tare da su la'allan inda kake zama a gidanku ne ko kuma a makwabtanku ne ko kuma a unguwarku ne ko a garinku ne ko kuma ka tayi wani waje zaka samu wani yayi wani kuskure akan addini abinda yake kanka kai wanda ka sani ka tunatar da shi daga hanya wadda take da hikima ka tansanar da shi to karantan addini kaza 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 haka ne tabbatar addinin musulunci da hikima saboda akwai wanda idan ka zo zaka sanar da shi cewa zai kai duka yaushe aka aihe ga ma duka yaushe aka aihe ga anan ba aiwak aiwak ka ba ma baban ka ma anan muna gani akai arman shi to kaga wannan duka abu ne wanda da yake kazo da hikima kenan abu na biyu shine yace ka dauke ma wato al'umma jahilci shine yace bi ta'alimihim wa irshadihim lima fihi salahu dunyahum wa akhiratuhum na yanda zaka koyar da su addini da kuma wato sa su hanya ga abinda zai zamanto zai gyara musu duniyar su da lahirar su kenan wannan abu na biyu akan abin da ya shafi ilimi mana yace abu na uku athalisu ihya'ul ilm wa hifzuhu min ad-diyaa wato rayar da ilimi da kuma kare ilimin wannan daga wato tozarta ya bace da ilimin nan da ake zuwa ana nema yanzu da za a zo a ce garin nan gabaki daya Allah kai ya kadarta a ce babu wanda suke neman karatu to ya kake gani sai wanda suka yi karatun kawo manya-manyan malama daga an waye gari bussunan to su waye kawo garin jahilai ne ya zamanto jahilci ne za a yi ta yi shi yasa kowa ne ya zo ya ci karin shi ba babbaka kenan kaga an tozartar da addini babu addini kuma irin wannan ne ya zamanto kowa babu kowa wanda yake addini duk wasu musibu zaka ga suna ta zawwa duk wata musiba zaka ga tana zawwa saboda babu wasu wanda suke buɗe baki su ma Allah subhanahu wataala bauta ko kuma su mishi abin da ya shafi tasbih kenan kaga kai da ka zo kana neman ilimi ka sani cewa wannan ilimin da nake nema ina kare ilimi ne daga tozarta haka kuma ina wato rayar da wato shi ilimin ne yana rayar da ilimin abu na hudu malam yace al'amalu bil ilm aiki da ilimi kaga nan ce babban magana kuma saboda da yawa muna karatun amma ba mu aiki da shi ka duba ka ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bisu daukan aya 10 face sai sun yi aiki da ita duk abin da suka dauka daga wajen annabi kawo kokari suke su je su aikata wannan abu kuma da ikhlasi da dan Allah suke aiki da ilimi al-ilmu bil amal shi ilimi dole sai da aiki ka dauka ka je ka tabbata an ce maka Allah bai san kaza to daga yau ka fasa Allah ya ce ayi kaza ayi daga yau kai shi yasa zaka samu a cikin alqur'ani akwai wasu ayoyi wanda an shahe hukuncin su tun zamanin annabi mutum daya aka taba samu yayi aiki da ita misali ayat najwa lokacin da yahudawa suke zawa suna abin da ya shafi firtiban annabi sallallahu alaihi wasallam suna zawa suna bata mushi lokaci su zo da munafukai da kawai su zo su ringa mushi tambaya haka dan su rike shi kai yayi wani abu Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sauko aya to daga yau duk wanda zai gana da annabi to ya bada sadaka suka ce a to kuma sura mu kudi suke su to ya za a sai suka janye suka fasa to Ali radiyallahu anhu shi kai ne a lokacin yazo zai gana da annabi ya bada sadaka daga baya kuma Allah ya shahe hukunci dama saboda wa'annan ne kuma sun tsere ka gani wannan yake nuna mana aiki da abin da aka saftar ana sabko a wa'anci annabi ya ce ayi kaza to gaugawa suke a zo ayi suna gaugawa suna neman aljanna kenan shi ilimi dole sai da aiki da shi kuma da aiki da wannan ilimin ne zai zamanto wato kana nuna cewa lalle wannan ilimi ya maka amfani kada ya zamanto ka zamanto ka masalin himari asfara kamar jakki ne ka dora mishi littattafai ga littattafan hadisi ga na fikihu ga na aqida ga wannan ka labto a bayan jakki to ya shikenan ya zamanto shakki jakki ko kuma ya kaga ba wannan magana babu yanda za a iya sani to kada ka zamanto kai ma ilimin duk da kake dauka a makaranta ka zo ka dauki kaza kuma a same ka kana sabanin wannan akwai kuskure idan kai kuskure wannan sai ka tuba Allah subhanahu wataala ya gafara idan wannan abubuwa guda hudu sune malam ya kawo mana akan abin da ya shafi niyya idan ka zamanto kayi ta dan neman ilimi da neman ilimi dan wannan to da ikon Allah zaka samu wato abin da kake nema malam yace wa laqad kana salafu rahimahumullahu yakhafuna fawat al-ikhlas fi talabihim al-ilm yace hakika salafu salih magabata na gani suna tsoran abin da ya shafi kubcewar ikhlasi kubcewar yin abu dan Allah a lokacin da suke neman ilimin su suna tsoran wannan suna tsoro suna neman ilimi ikhlasin su ya huta a ce wannan ilimin da suke nema ba dan Allah ba suke nema suna tsoran wannan yace fa yatawarra'una an idda'ihi li'annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim sai ka gani suna kaskantar da kai game da idda'in ikhlasi yana ne idda'in ikhlasi zaka ga mu a irin wannan lokacin Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu zaka ga mutum wajen yayi ikhlasi zai tozartar da ikhlasin nashi wajen kai abu dan Allah zaka tozartar kai bata shi ka zamanto ba dan Allah bane ikhlasin naka ne zaka bata kuma ba aikin ba yanzu aikin yana buƙatar ikhlasi to wannan ikhlasin shi ma yana buƙatar ikhlasi to wajen kai ikhlasin wannan ka gyara shi ka bata shi shine ka ringa iddai ka ringa kirkire ko kuma ka ringa kiran kai kana da ikhlasi a zo a wajen abu a kasan wallahi abin ne dole he muna ikhlasi ne dole he muna yin ikhlasi kasan abin kai kuma a cikin zuciye ka ba ka nan bane ba to ka gani matsala ne shi yasa abin da ya shafi neman ilimi hanya ce mai hadari wallahi amma kuma hanya ce mai daɗi hanya ce mai falala hanya ce wadda akwai falaloli da yawa a tare da ita amma dole menene zaka yi taka tsantsan shine abin da ya shafi yi dan Allah shine malam ya ce su ila Imam Ahmad an tambayi Imam Ahmad bin Hanbal Allah subhanahu wataala ji kai shi yake cewa hal talabtal ilma lillah yace wai kai Imam Ahmad ki ka nemi ilimi dan Allah ne yace lillahi azizu yace a ce ni Imam Ahmad na nemi wannan ilimin dan Allah yace kai abu ne wanda yake da wahala abu ne wanda yake da girma yace walakinahu shay'un hubbiba ilayya fa talabtu yace bari dai ilimin wannan abu ne wanda aka soyar mun da shi a cikin zuciyata sai na neme shi kaga me yake tsoro yace a eh wallahi dan Allah muka nemi ilimi to kaga ni sai matsala ta shigo shi shedan mu neman shiga mashiga yake nema a koda yaushe a rayuwarka shedan yana nan Allah Allah yake ya samu wani waje calallabiya ta nema ta ja ka ya tura ka shi haka ne yake yace wa man dayya al ikhlas fatahu ilmun kaseerun wa khairun wafir malin yake cewa dukkan mutumin da ya zamanto ya to zartar da ikhlasin shi da yi dan Allah shi akan abin da ya shahi neman ilimi yace fatahu ilmun kaseerun to hakika ilimi mai yawa zai bar shi ilimi mai yawa ba zaka same shi ba saboda kai da mun ba dan Allah ba kake kenan in ba dan Allah ba kake lokacin da ka zo neman ilimin kawai Allah Allah kake a samu wani abu dai kawai ka dan rike haka ka zo ka wannan amma bai zamana ba amma in dan Allah kake ka zo wannan abubuwa guda hudu dan ka dauke ma kanka jahilci dan idan Allah ya kadarta zakka sanar da al'umma ka sanar da su ka raye wannan ilimin daga tozarta kai aiki da shi to eske zakka bari ya kunce maka kaga niyyar ka wadda take sadika ce niyyar ka ce ingatatta amma idan da mun ba dan wannan ba kake kawai zawa ne zakai irin yanda ake cewa a sharuwan tsuntsaye shine malam yace wa khairun wa firun da kuma wanda yake alkhairi wanda yake gamamme wato zai zamanto ya kubuce maka kenan dole sai da ikhlasi malam yace wa yambaghi li kasibi salamati an yatafaqqad hadha al-asl wa huwa al-ikhlas fi umuri kulliha daqiqiha wa jaliliha sirriha wa alaniha malam yace ya kamata ga dukkan mutumin da yake neman amintuwa da kubuta da salama a cikin wannan abin da ya shafi ikhlasi to ya zamanto ya sanya shi a dukkan al'amuran shi da kaikaiha wa jaliliha wanda yake dan kadan inta ko mai yawan shi aiki kadan ne ka sa ikhlasi kai dan Allah aiki mai yawa ne ka sa kai dan Allah yace sirriha wa alaniha a koye ne kai dan Allah a bayyana ne kai dan Allah yace wa yahmilu ala hadha tafakkur shiddatu ma'alajati niyya yace akan wannan abin da ya shahi kare abin da ya shahi ikhlasi akwai wato abin da ya shahi mu'alajati niyya gyaran abin da ya shahi niyyarka sai kai matuka game da gyaran niyya saboda kullun za ta ringa maka jujjuyawa shine malam yace kala Sufyanu Thawri yake cewa ma alajtu shay'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tataqallab alayya yace ban taba samun abin da ya ban wahala wajen kai da kawowa wajen in gyara shi yace kamar niyya niyyar shi yace ta bashi wahala wajen ya gyara kullun yana kai kawo kan niyyar shi yace li'annaha tataqallab saboda jujjuyawa take kana tsakayin abu kai ikhlasin ka kawai shedan yi gangaro kawai ya darsa ma wani abu ko kana karatu misali kai mai karatu ne ko mai bada karatu ko kuma mai neman karatu kai mai neman karatu ka zo zakka je makaranta kawai sai wani daga can yace a masha Allah ana zuwa karatu waye da waye ya dan maka addu'a ya dan yabe ka shikenan sai ka sauya tayya kuku ne an makaranta kuku ne an gaba da malam ko kuma kai kana karatu can kana bada karatu kawai akai ka tsari ka gai wani abu wani yace Allahu akbar shikenan kawai ayin lokacin nan ba wasa kenan lokacin ma ka ƙara fara bayani ka gani ba mu ce ba wai an ce Allahu akbar shikenan ma kowa la aiki shi ya lalace a da yawa zaka ga malamai ana samun malamai wanda idan irin wannan yamu wanda suke ma malamai kazagi suna karatu zaka ji wani yana na'am wani yana kware malam wani yana Allah kare ka wani yana baka yi ba kwanakin baya wani makata na Shafi Jafar Muhammad Adam yana yi yace kai ya yi shiga saboda ne shi dan mashiga yake nema kai tsaye wani abu ya darsa a zuciyarka aikin kai lalace kai kana nema kai dan Allah kuma wani daga can yazo shi be lallabi amfana ba ma da karatun da kake bada kuma yazo shi ya fata maka aiki to shi yasa ita niyya ita zuciyar mutum ta takalla tana jujjuyawa yace bar kala Sufyanul Hashimi yake cewa rubbama so da yawa uhaddisu bi hadisin wahidin wa li niyyatun yace zan bada wato labari da wani hadisi guda ɗaya ina da niyya fa idza ataitu ala ba'dih taghayyarat niyyati yace lokacin da nazo zan bada hadisin na fara shi niyya ta guda kawai he wata niyya ta zo mini yace fa idzal hadisul wahid yahtaju ila niyyat sisi ashe hadisi ɗaya ma yana buƙatar niyoyi da yawa misali dan wannan ya fito mana misali a can hadisi ya suke bada hadisi malami zai zo ya zamana yana karantawa almajirai suna rubutawa suna saurara suna rubutawa misali yazo zai bada hadisi da sai ma zamanin da lokacin ana aiki da isnadi kazo zaka bada misali mu dauki hadisin innamal a'malu binniyat ko kana da wani ruwaya wadda take ulul isnadi idan kazo ka fara badawa sai ka ji dadin wannan isnadin naka cewa wannan mutamayyiz ne ko kuma wannan wani abu ne wanda yake da miza kada bada kaga niyyar ka ta bada ilimi to wannan he dar so maka kaga deja abun ya shigo kenan nan ma he wata niyya ka ƙara daidaitawa shine nan yace fa idzal hadisul wahid yahtaju ila niyyat hadisi dai ma yana buƙatar ni to barkana mu yanzu neman ilimi ma yana buƙatar niyyat ina ji duk tsara ɗaya da zaka karanta tana buƙatar niyya Allah subhanahu wataala ya datar da mu idan wannan mana abin da ya kawo mana game da abin da ya shahi mutun ya zamanto wato ya daidaita abin da ya shahi niyyar shi ya kyautata wato niyyar shi game da wato neman ilimi sai al-maqidus salis malam yace fasali na uku ko kuma maqid shi shike na uku yace jam'u himmatin nafsi alai wato tattara himma ta mutum wato akan wannan neman ilimi nan magana himma ce yake shi neman ilimi dole ne da himma ba irin himmomin mu bane yanzu wanda kawo ka dauko he kaji ka kana da himma kuma kawo ashe himmar ta ka ba himma bace ko kuma a dauka na fi kana da himma sai akwai kwana ki baka da himma to wannan yana daga cikin wato irin yanayin da muka samu kanmu saboda akwai irin abubuwa da yawa wanda suke zamantawa wato suna kawo mana cikas akan neman ilimi sai ka gani himman mu tana raguwa tana hawa bimmu da kaman himma wadda take azimi malam yace tujma'u himmati 'ala al-matlubi bi tafaqqudi thalathati umuri wato wannan himma tana tattaruwa game da abinda mutun yake nema tare da gamu wasu abubuwa guda uku wasu abubuwa guda uku ne malam zai sa maka su idan ka rike su to da ikon Allah himmarka za ta zamanto ta ruku ka ci gaba da yi a jima ana yi to in Allah ya da ka rike wannan da uku da ikon Allah zai zamanto ka samu wato abin da kake so malam yace awwaluha na farkon su yace alhirsu ala ma yanfa'u kai wato matukar kwadai akan abin da zai amfana da ka ilimin nan da kake nema ilimi ne wanda yake da amfani to yi matukar ka ringa begen shi ka ringa kwadai wato wannan ilimin ka nemi inda kake so ka nemi inda kake fannin da kake so ka nemi shi wannan da kyau ya zamanto mailinka ya zamanto shine kake bi kada ya zamanto wani waje ne inda kai baka da himmar baka da kwadan wajen na wajen karatu kace kuma nan zaka je kai kenan sai ya zamanto himmar taka ta ragu a amma idan ya zamanto inda kake so akwai yana da amfani to ka tattara kuma himmar ka ko baya yake ya zamanto ka sami wato wannan himma akan abin da yake amfani sai malai yace fa mata wufika al'abdu ila ma yanfa'uhu harasa alayhi dukkan lokacin da aka ma bawa gamdakatar ga wato abinda yake zai amfane shi zaka ga mutum yana kwadayi akan wannan, yana kiyaye wannan al'amarin, kana kiyaye wannan, yana abinda kake nema na ilimi abu ne mai amfani ko ba abu ne mai amfani? Abu ne mai amfani. To yi matukar kokari ya zamanto kana kiyaye wannan abu, kada ka tozartar da shi, ka kiyaye shi da himma wadda take sadika. Sannan abu na biyu malam yace al-isti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsili, neman wato agaji da taimako daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala na daga ka samu wannan ilimin. Dole sai da addu'a, sai da nema daga wajen Allah, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya baka dukkan yanda kake gane, yanda kake fahimta. Idan ya zamanto baka addu'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya baka, ko Allah ya ƙara gode maka, sai ka gani kana ta zuwa baka cin abin da kake so. Amma ka samu kana addu'a, kana nema daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala, to tabbas Allah subhanahu wa ta'ala zai taimaka maka. Malam yace wa salisuha adamul ajzi an bulughil bughya min, kada ya zamanto ka gaza duk yanda ake ciki, kada ya zamanto ka gaza har sai ka samu abin da kake so. Dan an zo an yi ka gani wani fashali ya same ka, ko kuma da farko an zo baka gane ba, an ƙara zawa, kada ka gaza, kada ka samu kanka ka ce a'a kai daga yau ho kai ka kasa fahimta ma baka gane ma ka fasa zuwa karatu, a'a je ka, je ka yau da gobe, yau da gobe sai kaga ka fahimta. Ina tuna akwai wani malamin mu halkashi muka fara zuwa karatu lokacin a jami'a, sai da aka yi wata hudu ban na gane abin da yake wani, saboda ya tsuba kawai in nazo ji nake yana ya'ani shi kadai nake ji. To amma yau da gobe kuma alhamdulillah sai ya zamanto kana fahimta. Akwai da yawa zaka gani kana zuwa wajen karatun wani, sai ka gani baka ganewa, kawai to kaka fasa, kada ya zamanto kawai yau na je gobe na je shikenan in ce a ni wallahi ban na gane, kawai na dawo na zamna shikenan baka zuwa wajen karatu, a'a kokarta ka bada himma, kada ka gaji, ka ringa tahiya. Za a samu wani lokaci ya zamanto ka fara fahimta wato abin da yake, tunda ritim ne na kowa, salon kowa da na kowa daban-daban. Akwai wanda yana da salo yanda zai yi magana, Allah subhanahu wataala ya bashi ya yassara mashi, yana iya tattauna magana ya mata ko kai wane ne zaka fahimta. Akwai wanda kuma haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi, haka ne ritim din shi, zai iya isalin abin amma kai baka jin daɗin ka fahimta a lokacin. Kenan kada kai gaji akan tahiyya wajen karatu, kenan kai kokari kai. Mana yace wa qad jumi'at hadhihi al-umur ath-thalatha fi hadith alladhi rawahu Muslim an Abi Hurairah radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. مالن yace wannan al'amura guda uku sun hadu a cikin hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito riwaya ta Abi Hurairah da Abdullah ta tabbata gare shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ihris ala ma yanfa'uka, kai matakar kwade akan abin da zai amfanar da kai, abin da zai amfanar da kai na ilimi to yi matakar kwadayin shi ko da yaushe ne, ba dare ba rana. Yace wasta'in billah, sannan ka nemi agaji daga wajen Allah subhanahu wataala, ka nemi taimako daga wajen Allah subhanahu wataala, wala ta'jaz, kada ya zamanto an yi kai ka ringa baya da baya ka ce a kai ka kasa, kai ka gaji, kai kaza, a je ka, tabbas da ikon Allah zaka samu abin da kake nema. Sannan Hausawa suka ce bai hana zuwa, sai dai a jima ba a je ba. To ai bangaren ilimin in dai ka je, to da ikon Allah zai taimaka maka, ga gani ka zo da wurin ba kafin a jima ka zo, in dai ka tabbatar da wannan al'amura. Mana yake cewa qala junaydu yake cewa ma talabtu ahadan shay'an bi jiddin wa sidqin, ma talaba ahadun shay'an bi jiddin wa sidqin illa nalahu fa in lam yanal kulluhu nala ba'dahu. Yake cewa da dai babu mutumin da zai nemi wani abu da gaske, da kuzarin shi da gaskiya ya nemi wannan al'amarin illa nalahu, ba ce sai ya samu wannan abu. Ka jarraba ka gani, kai ne kana buƙatar wani abu, ka zo kai naci zaka gani da ikon Allah ya ka samu wannan abu, ko ma bangaren mene, idan baka same shi ba duka ma malin yace zaka samu wani kaso daga cikin shi to wannan duk abin da ka mushi naci to da ikon Allah zaka samu abin da kake so shi naci ake so kai kwawa kai kwawa in dai neman ilimi ne zaka samu qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim al-jawziyya yake cewa a cikin littafin shi al-fawaid yake cewa idza tala'a najmul himmati fi dhulami al-layli al-batila وردفه قمر العزيمة أشرقت الأرض بأرض القلب بنور ربها الله أكبر إمام ابن القيم يكتوى إذا طلع نجم الهمة في ظلم الليل الباطلة يتي إدم واتو أبن ليشعي تورار نهمة يهتو أتكن داري وانديكي داريني سكتكي كوكما داري وانديكي أوهنتي يتي وردفه قمر العزيمة sannan wata na wato abin da ya shahi al'azima ita ma kace himma yazo ya kara ma wannan tauraro yace ashraqatil ardul qalbi bi nuri rabbiha cito kasa wato ta zuciya sai ta zama to ta waye gari ta yaye ta yi haske da hasken ubangijin me yake maka nihi nan himmaka kace himmaka wata tauraro ne ya fito ga hasken wata ya fito to ya zace ka kaga gari ma haske yake to zace ka kai ba haka za ta yi haske ka samu abin da kake so na ilimi shi himma ce ake so dole sai da himma yana daga cikin abin da ya kamata mutum ya duba irin sira ta magabata na baya salafus salih wanda suka yi irin himmar su yaya suka ba yaya suka yi himma wajen karatu ka ringa duba asar din su zaka gani abun mamaki malan ya kawo mana wato wasu anan yace wa inna mimma yu'li al-himma wa yasmu bin nafsi i'tibari hali man sabaqa wa ta'arrufi himani al-qawm al-madiyin yace lalle yana daga cikin abin da yake daukaka himmarka ya zaman to ya daukaka wato ranka akan wajen neman ilimi duk lokacin da kake neman ilimi kaji ka gaji to dauko labarin magabata akan neman ilimi ka fara karanta ka gaji kai sai ba in barci kake ji ma war tsakiya zakai ka dauko litafi ka ringa duba irin su wato Imam al-Bukhari yana barci ake ba da labari Sufyan al-Thawri ko kuma Imam al-Bukhari na mance ɗaya daga cikin su yana barci ake ba da labari cikin barcin shi yake cewa sai ya tashi sama da su 15 a cikin dare guda ya tashi waye kunna gudula saboda yana barci ne wata fa'ida ta zo mishi kada ya tashi a waye gari ya manci sai ya tashi ya kunna hutula ya rubuta ta kuma ya kashe ya koma barci kai kuma ka kwanta yo in kaji wani abun ma karatu yana zuwa da sai in ka tashi in a irin mu ne kaji misali ka kwanta kaji ka a kalas ko kaji ka a makaranta ana baka karatu kau da sai in ka tashi wacce zaka wallahi ne gajiyar ma karuwa take cewa zaka yi baka huta ba amma warkin ka ma a makaranta kai to ka gani to shi sai ya tashi sama da so 15 yana kunna hutula ya rubuta ya koma barci ya ƙara tashi ya tashi ya rubuta wata fa'ida kada ku ce mishi kai yanzu so nawa ka taba tashi tana wa ma fa'ida a zo karatun ma fa'ida ma baka rubuta a makaranta kai to ka gani abin namu dole ne mun gyara dan a samu shi na gaba mai kyau in ba haka nan ba haka duka zan mu tafi a kamun iska ka gani abin ba yayi ba mana yace fa Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal ga asar gudana Abu Abdullah Ahmad dan Hanbal yake cewa kana wa huwa fi siba ya kasance lokacin da yana lokacin samartaka ko kuma yarinta yace rubbama arada al-khuruj qabla al-fajr ila hilaka shiyukh so da yawa yana tashi kafin alfijir yake to zai tayi halka ta malami kafin alfijir yake to zai tashi ya tayi halka wajen karatu zai tayi fata'khuzuhu ummuhu bi siyabihi wa taqulu rahmatan bihi mahaifiyarsa ta tashi ta rike kayan shi ta rike rigar shi haka ko mayafin shi tana tausasa mishi tace hatta yu'azzinu an-nasu aw yusbihu hatta yu'azzinu an-nasu aw yusbihu ka bari ma ha'aye mutane su tashi ha'aye kiran sallah ma yake take cikin dare gahin alfijir yake to yake tashi zuwa neman garatu mahaifiyar shi tana jin tausayin shi to mu kuma wal aksu sahihun ba cikin dare ba karfe nawa ne za a tashi mahaifiyar ka zata tara ita ce tashi ji ka makaranta go wannan mai dama dama in ka duba wanda ashad sai can an kusautarwa istiraha za a ce ku tashi ku tai makaranta wannan su ne ashad sai a hankali to su wannan yaran ne suke so za su tafi mahaifan suna rike suka bari har asuba ayi kira alfijir mutane su waye gari mana saboda tana tausayi yake zuwa neman karatu shi yasa in ka duba kana zamna anan kana kallon telanta kana danna salularka wai zaka ji kana yi kai wai su wannan mutane ya akai suka yi karatuwa ka ji irin yanda suka yi karatuwa ba irin yanda mu yanzu kawai daga android sai kuma a kalli tele sai a wannan karatun komi ya zo mana a sauki ga littattafai gashi a salular kana iya daukar littattafai ga kaza ga kaza ga kaza amma bumi babu himma ta karatu nan kusan ka duba malaman mu ya suke da himma himma gare su ta karatu mu ne kawai mun zo ɗan karni na bentinium sai klage ta go kuma ne bumu da himma karatu idan kaga dole he ka sa ka ringa karanta irin wannan athara din su zai taimaka maka wajen ka kare himmarka a wajen abin da ya shafi karatu yace wa qara al-khatib al-baghdadi sahih al-bukhari kulluhu ala isma'il al-hiyali fi thalathati majalis khatib al-baghdadi ya sauke sahih al-bukhari a wajen isma'il al-hiyali a majalisi guda uku majalisi guda uku ya karanta sahih al-bukhari daga اثنان منهما في الليل من وقت صلاة المغرب إلى صلاة الفجر. كاش. مجلس يبيه ده كاي. ده غير من اللوكة يوم بعد مغرب أكوارا. ناسا أكذا أكاي إيشا أكاي شغبا أكاي مجلس يبودا. كم أكاد أموتا أكاد أرا بودا هزوا أكيد. أكاي مجلس يبيه. واليوم واليوم الثالث من ضحى النهار إلى صلاة المغرب. shi kuma rana ta uku kenan majlisi na uku yayi shi daga lokacin duha wallaha zuwa sallan maghrib wa min al-maghrib ila tulu'il fajr kaji yanzu mu anan aka zo wani yana ce mini akwai wata halka wani malami yake musu karatu a zo a sa littafi guda a sarki a fahimta bayan azawara ake wara sai an kai sai an kare da aka yi daya an yi nabi na uku ba kowa ba kowa kawai an tsere an tsere wani tsakanin magariba da isha wannan da ake yi sai bayayya ba nan muna yin mu ƙara bayan isha a wuce wata nan zaka ji ana a wuce a awari ya gobe a wuce a bari ya gobe a wuce to ka gani himman ba dai bace ba a majalisi uku aka sarki sayyid al-bukhari hadisi nawa hadisi 7700 nawa da 400 da wani abu aka sarki shi majlisi uku akwai malamin wannan mai wannan littafin Allah subhanahu wataala ya kare shi halkar da yake a sati ake sarki wajen tayi 20 in ya zo ya zamna bayan la'asar sallah ce kawai zata tsaya shi sai bayan isha wajen bendezar a tashi bayan asuba kuma a zo a hau kai wajen kare ta kusa tashi to duk da haka nan dalibai wasu gajiya suke to in ka lissafa awa 12 shi yake yi azami to kaga ni abubuwan ne da yawa mu kuma kawai ga mun nan kawai daga barci wallahi mun kama shi in dai karatu muke so in dai karatu muke so da gaske zan mai karatu ba kawai mu zo sunan ana karatu mu labe da wasu abubuwa mu zo mu rinka karatu sai mun kama jiki mu yi himma ta karatu da gaske mu yi himma ta karatu ka zo ka sa misali wannan littafin da ake yi a ce kace yau ka yi ka kwanta ka karance shi ina ji dai ka je makin na shidda da kace kai abin nan diya ne ko kace malaman nan sun yi aiki sun yi aiki kware sun yi aiki kawai mu ne dai muke barci Allah subhanahu wataala ya datar da mu yace wa kana abu muhammad bin tabban awwal ibtida'ihi yadrusu al-layla kullahu fa kanat ummuhu tarhamuhu wa tanhahu an al-qira'ati bil-layli fa kana ya'khudhu al-misbah wa yaj'aluhu ta'ata al-jufna shay'an min al-aniyati al-'azima wa yatazaharu bin-nawmi fa idha raqadat akhraja al-misbah wa aqbala 'ala ad-dars. Yace Abu Muhammad bin Tabban yace lokacin da ya fara karatun shi da dare dukkan dare yake dauke a irin karatu dukkan dare karatu yake mahaifiyar shi shi ma tazo tana jin kanshi sai ta hana shi karatun dare tace ya ya bar karatu da dare saboda ta gani bai barci da dare kawai karatu yake yace fa kana ya akhuzul misbaha wa yaj'ala utata al-jafna shay'an min al-aliya al-azima sai yazo ya dauki idan tazo su ai can hutula ai kwai kaga ba irin wannan bace a haska ko mi kana gani daga mafi ta shi tazo sai ya samu wani dara dara ko wannan ya ya rike hutula yayya kamar ya kwanta ya barci sai ta je ta kwanta sai ya bude hutula shi ya ci gaba da karatu kalluwa mahaifiyar take jin kai mu fa a yanzu fa a dauki yaunin karatun nan a sa ka makaranta a biya ma a saya ma kai yinin karatu littattafai a saya maka a baka kudin kari in internet ce a biya ma in komi ne an dauke ma an saya ma moto ko an saya ma biro ko an saya ma wani abu wanda duk kwata condition ta karatu an saka amma duk da haka nan gummi uwayen suna yi kansu da kawarsu gummi kaga matsala ne wallahi matsala ne kana ga shi su wannan wa uwayen suke hana su da Allah ku yi hakuri ku dan huta zan cikin mu wa aka taba ce mishi ya huta saboda ya yana yawan karatu lalla da an bincika ko karatun la kwala in examen shi ma ya mazo a ce za a ringa nui blanch waye shi ma a zo rabi da rabi rabi an yi karatun rabi an yi whatsapp rabi an yi kaza rabi an yi kaza kaga ni abun shi ma dai ba duka bane ba total aka yi nui blanch to dole mutun ya gyara himmai shi malan ya ce fa kun rajulan rijluhu ala thura thabitatun wa him wa hamata himmatihi fawqa thuriya saqimatu yace ka zamanto namiji wanda yake kafafun shi suna nan a saman doran kasa wato sun tabbata na himma kafafun ka na himma sun tabbata amma himmarka tana can saman tauraran wato surayya bi ma'ana kai anan kake to himmarka ta yi sama kana da uluwul himma shi yasa ko wanda ta yi uluwul himma ka san ko PDF ko PDF ka ranka karanta ko kuma ka nemo safahati min sabarin ulama litayi ne akai mujalladi ya kai wannan kai sunan shi safahati min sabarin ulama wasu ɗan safahohi daga irin hakurin malamai a yanda suke karatu ka ji wani an ce ma ya tayi gari kaza so nawa a kafa kamar daga nan zuwa yamma ya tayi so nawa a kafa kai yanzu wai a ce ana karatu bakin ta share da gane maka kawo ko kuma he can an fara ka tayi wallahi bamu da yamma kawai sai a hankali kawai dai muna ta burki da doniya muna tiya Allah dai ya datar da mu malan yace wala takun sha bal badan kada ya zamanto ashyabul himma kada ya zamanto an sami jikinka yana matashi amma ashyabul himma himmaka kuma tsohuwa ce himmaka ta tsuha amma kuma ga kai ana ganin ka matashi yace fa inna himmatus sadika la tashi yace himma ta gaskiya ba ta tsuwa wannan ku haka himma ta gaskiya ba ta tsuwa himma ta gaskiya ba ta tsuwa yanzu ka duba ka ga malam yanzu ka gani shi da littafin shi ya zo yana karatu ana malam ku rinka sa duleti ta yake a yana gani in ya sa duletin ma bai gani ta yake bai gani saboda himma ta gaskiya ba ta tsuwa amma kai kana da shekara 20 amma kai himmaka kai kai kuma ta kai shekara 120 ta tsuha wata ta kai shekara 120 kuma shekara 120 idan kaga wannan abun bai ba yace wa kana abul wafa bin aqil yana ahadu azkiya il alam min fuqaha al hanabila yajid wa huwa fi 80 abul wafa ibn aqil yana daga cikin wato malaman fiqhu na hanabila yake yin wannan waƙar yana da shekara 80 yake cewa ma sha ba azmi wala hazmi wala khuluqi wala wala'i wala dini wala karami wa inna matada sha'ri ghayru sibghatihi wa shaybu fi sha'ri ghayru shaybu fil himmi yace azamash da kama jikin shi da halayen shi da walitin shi da wato addinin shi da karamcin shi yace duka masha ba wasu tsufa ba yace wannan da kuke ganin shi kawai shi wannan burbura ce ta zo kamar an mushi an sa mushi me yake ce mishi an burbura ta zo me yake mata algemu ana sa mata wannan rini kamar rinin burburar shi ce akai ta koma kwara wannan da ake gani yace amma ashaybu fi sha'ri ghayra ashaybu fil himmi yace wannan burbura tsufa da yake kan wato burbura ce ba shi bane tsufa na himmashi himmashi tana nan yanda take yana da shekara 80 wa yace gayin irin wannan himmar ta shi yanda take nan amma kai kana da shekara 17 himma ka kuma ta kai shekara 80 idan kaga dole mu sake dole ya zamanto mu makar mun karatun tanisu dan mu samu abin da muke nema shi karatu dole ne ka samu himma wanda take sadiqa himma ta karatun karatun kai kuma yana da kyau ka samu shi barnani ba an ce ba ka sa himma ba shikenan kawai shikenan ka ta yi kai yau he ka karance sayyid bukhari to kun ba ka karance ba ya karance ka kenan abu bi tadarruji ake farawa kwara zakarin gai ka sa lokaci cewa lokaci kaza kawai digin da ake ko ruwa ko iska ko mi ake zan yi karatun wannan sai dai in wani abu wanda la mahalla misali rashin lafiya kana gudan rashin lafiya bakariya kai shi ma masu himma yin suke muna ganin misalin wanda albani ma nan kusa albani yana gudan rashin lafiya zai sa dan shi ya ce dauko min sai sunan Abi Dawud da dauko mishi karanta min kaza ya karanta mishi ya ce to wadai sheka saboda a kwancin yake amma karatu yake kai kuma na warko baka harzace ba ma barantana ka tuno mi zaka to in ka kwanta mi zaka tuno mi zaka tuno ba abin da zaka tuno zan mu zo bayani malam zai kawo mana kan abin da ya shahi shi ma irin kiyaye harza da wasu abin da ya shahi wato karatu shi abubuwan kai kai haka kai ka sa ma kanka shi yasa yace wannan ma akai da irin guda 20 yanzu muna nan nawa na uku yace idan ka rike su to da ikon Allah zaka samu abin da kake nema na ilimi da ikon Allah in dai ka rike su kuma hanya ce ta kubuta ta samun salama akan abin da ya shafi ni nan zan matsaya da fatan abin da muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shafe shi daga cikin zakatan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين